الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 22 ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 10 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى بعد في كافين درسينا وإلى أن تنبوي سكيه غباتا نعم ويشن ينا حالتا متمي رنج مسلمي رنج سير دا abubuwan da ke akwai kurwa a jikinsu kamar misali kurwa irin kiɗan mushaw wanda a larabci ake kiransa salib baya halatta in ma sayarwa za ka yi to wannan sifa ta kurwa ka yi ƙoƙari ka canza ta domin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Aisha take faɗa cewa duk wani abu wanda yayi kama da salib idan manzon Allah ya ganshi a cikin gida yakan yi kokarin ya canza duk abin da yayi kama da kurwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin shi sai yayi kokarin canza shi dan haka baya halatta shi kuma in aka ce salib bai keɓanta ba kenan ga kurwa ta ɗan mushaf duk wani abu wanda aka san alama ce daga cikin alamomi wato na maguzawa ko mu ce na mushrikai masu bautar wani Allah to baya halatta musulmi ya bar shi wannan bai shahe ka ba mutum idan ya zo sayan irin ma'ana wai kart memoir da sauransu bai shahe ka ba sai ka san menene zai tura a cikin wannan karti in ka san sana'ar shi abinda yake turawa abubuwa ne waɗanda ba su dace ba to bai halatta ba ka sayar masa domin sayar masa wannan nau'i ne na taimaka masa amma in ka jahilci lamarinsa to ba a kallafa maka ba cewa sai ka bincike shi shin karatuttuka ne za ka tura ko wasu wake-wake ne waɗanda suke na banza wannan bai shahe ka ba amma in ka tabbata ga irin abin da yake yi da su abu ne wanda Allah ya haramta to baya halatta ka taimaka masa domin sayar masa wannan agaza masa ne Ubangiji ta'ala ko ya haramta mana taimakekeniya akan duk wani abu wanda yake na ketare iyaka da daukan zulubi, kamar yadda yake ce mana wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, kada ku taimaka ma juna akan daukan zulubi da ketare iyaka. Dan haka duk wani abu na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala baya halatta musulmi ya kawo agajin sa. Na'am. To wannan hadisi malamai suna kiran shi wannan kalima cewa kalima ce mudraja, wanda shi al-idraj shine shigar da wata fada wadda take ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin matanin hadisi, wanda kuma sababin abin da yake sa a samu idraji, ma'ana shigar da wata kalima a cikin gundarin hadisi, shine kokarin fassara ma'anar hadisi. Wani lokaci akan samu idraji a farkon hadisi, wani lokaci akan samu a tsake-tsakin sa, wani lokaci a samu a ƙarshen sa. Kamar yadda shi tambayar dan uwa dangane da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yake ce ma sahabbai, manzon Allah yake cewa ana faradukum alal haw, ni zan gabace ku wato ga taukin da Allah ya tanada mun a ranar kiyama. An gane ko wanda tauki ne na musamman wanda bayani ya gabata a cikin darasin mu na tauhidi na wannan littafi. Tauki ne na musamman wanda Allah ya tanada ma manzansa a fagen alkiyama, wanda kowane annabi yana da taukin amma bai kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawonsa da fadinsa manzon Allah yace dudde ne, daga wannan gaba zuwa waccan gaba idan zaka kai tsawonsa sai kai tafiyar wata guda, fadinsa sai kai tafiyar wata guda. Ruwan wannan tauki yafi almiski kanshi, kuma yafi zuma zaki, yafi kankara sanyi, sannan kuma yafi madara fari. Manzon Allah yace duk wanda ya sha wannan ruwan wannan tauki shi da kishirwa an kare har abadan abada, man shariba minhu fala yaghmau abada au kama kala. To shine manzon Allah yace ma sahabbai yace zan gabace ku zuwa wannan tauki. Idan aka ce faradul qaw shine wanda yake gabatar jama'a yaje ya shirya wuri kafin su iso, sai sahabbai suka ce ya rasulullahi yaya zaka gane al'ummar kamar biyanka? Manzo Allah yace ku bani labari, mutum ne yake da duki mai arwalla. Idan aka ce duki mai arwalla a Hausa, dokin da yake da farin goshi da farin kawakuwa shine ake ce masa gurrun muhajjal. Idan aka ce gurr jam'i ne na agar, agar kenan shine mai farin goshi, muhajjal kenan wanda kafafuwan suke akwai fari. Manzo Allah yace ku bani labari, mutum ne yake da doki mai arwalla, wannan doki nashi aka saka shi a cikin garke na bakaken dawakai Lut. Manzo Allah yace shin ba zai iya gane dokin sa ba? Suka ce kwarai ya rasulullahi. Sai manzo Allah yace to ku san da cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wuhu. Manzo Allah yace lalle al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar. An gane ku? Ma'ana farin goshi da farin hannu da farin kafa, irin yadda ake cewa duki mai arwalla. Haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba, waɗanda suka karɓi saƙon da ya zo da shi da wannan sifa za su tashi a ranar kiyama. Allah ya tada mu da ita. Wannan sifa ta keɓanta da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai, amma arwalla ba ta keɓanta ba da wannan al'umma. Al'ummun da suka gabaci wannan al'umma Allah ya shar'anta musu alwalla. Sai dai wannan sifa ta fari biyar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kadai ce za ta tashi da wannan sifa a ranar kiyama. shine yace inna ummati ya atuna yawmal qiyamati hurran muhajjabin min atharil wudu. To Abu Huraira Allah ya karama sa yadda sai ya dada sai yace fa manista qa aminkum an yudila gurratahu falyafa'al. Wannan kalima ta fa manista qa aminkum an yudila gurratahu falyafa'al malamai suka ce kalima ce mudraja bakin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ummati ya atuna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu. Abu Huraira sai ya kara wannan lafazi na cewa duk wanda yake da dama daga cikin ku ya tsawai tafarfarin sa yace ya aikata. Dan haka wani lokaci Abu Huraira Allah ya kara masa yadda akwai almajirin sa Nu'aym ya nabi sai ya ga Abu Huraira yana arwalla da ya zo wanke hannu sai da ya wanke hannu har zuwa kafada wajen hammata, da ya zo wanke kafa sai da ya kawo wajen gwiwa. Waiwayawar da Abu Huraira yake sai ya ga Nu'aym a gefe sai ya ce wallahi inda na san kana nan a zaune, ya ce da ba zan yi irin wannan arwalla ba, ya ce amma ka san da cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna ummati ya atuna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu. Dan haka malamai suka ce iya abdan haka suke cewa wala yustahabu iqalatul hurra, ba a so mutun ya tsaba a so ba ba mustahabi bane mutun ya tsawaita, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya rayuwarsa ya takaita arwallarsa akan yanda yake akan daidai inda Ubangiji subhanahu wataala ya ambata. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ماذا الله باكين إذا ننسوا يكم وينكي كفافون سا دعاك ما لمن سكا چه باسنة بچه ومستحبا متنية سويتا انغانيكو ونن كلمة فمن استطاع منكم أن يديل برته فليفعل. Malamai suka ce kalima ce mudraja, ma'ana shigar da ita aka yi a cikin matanin hadisin, ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, fada ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya daidai gabar da malam Allah ya ji kansa ya mana bayani dangane da wato shine ceto. Ceto abu ne wanda yake tabbas, domin Al-Qur'ani ya tabbatar da shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayani ya gabata cewa ceto gaba ɗayansa mallakar Ubangiji subhanahu wata'ala ne shi kadai, baya tarayya da kowa, kuma babu wanda ya isa mai karan tsaye. Kamar yadda ayoyi na Al-Qur'ani suka tabbatar da haka, fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a, ce da su ceto gaba ɗayansa mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa. Haka kuma can yace wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kuma haka can Ubangiji ta'ala yake cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la. An gane ku? Don haka waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuna mana ceto mallaka ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, baya tarayya da kowa. Bayani ya gabata ceto a ranar kiyama baya inganta sai idan sharɗa guda biyu sun cika. Menene sharaɗi na farko daga cikin sharaɗa na ceto? Na'am.
Allah ya rada mu zai ji.
Na'am. Wato samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga wanda shi zai yi ceta, ba wanda ya isa ya bigi gaba a ranar kiyama ya ceci wanda yake son ya ceta sai bayan samun izini daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ba a masa karan tsaye, kuma ba a masa bugun gaba ka nuna isa. dalilan da suke nuna cewa ceto baya tabbata a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ayoyi ne sun wuce a lissafa. Na daga cikin su fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, ba wanda ya isa ya yi ceto a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala illa bi izni, sai bayan samun izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Man anan istifhamiya ce, amma bi ma'anan nafi, ai la ahada yashfa'u inda Allahi azza wa jalla illa ba'da wujudil izni minhu Subhanahu wa ta'ala, babu daidaita da mutun daya, babu daidaita da mutun daya, ko mutun ko mala'ika ko aljan ko ma wane ne, ba wanda ya isa ya ce to a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Haka kuma ya koma fada a farkon suratu Yunus da farkon suratu Sajida, ma min shafi'in illa min ba'di izni, babu wani mai ceto a ranar kiyama wanda zai ceci wani sai bayan samun izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Haka a cikin suratu Saba yake cewa, wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la, ceto baya amfanar wanda za a ceta a ranar kiyama sai ga wanda Allah ya bashi izinin yayi ceton, sannan in yayi ceton cetonsa zai yi amfani. Waɗannan ayoyi gaba daya su ne suke tabbatar da wannan sharadi na farko, kenan iznullahi azza wa jalla li shafi'i an yashfa, samun izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ga wanda zai yi ceto domin yayi ceton. Dan haka duk wanda ya ce bini zan cece ka a ranar kiyama, ya wutar da hankalinka, ceto ba nashi bane ba, na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne, kuma ba wanda ya isa masa karan tsaye ya ceto sai Allah ya ba da izini. Sharadi na biyu daga cikin sharadda na ceto,
na'am, Allah zai ayyana wanda za su,
na'am, ha, ridallahi anil mashfu'i an yushfa fihi. Sharadi na biyu, sai an samu yarda da amincewa ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da shi wanda za a ceta, sannan a cece shi. Koda ka samu izinin yin ceto a ranar kiyama, to ba wanda ka ga dama za ka ceta, a sai wanda Allah ya yarda da shi, ya amince da shi, sannan za a ceta. Duk wanda Allah bai yarda da shi, bai amince da shi ba, koda an baka izinin ceto to baka isa baka cece shi, ko ka cece shi Allah ba zai karbi wannan ceto ba. Dalilin da ke tabbatar da wannan sharadi na biyu na cikin suratul anbiya, fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtaba, mala'iku ba za su ceci wanda suke nihin ceto sai wanda Allah ya yarda a cece shi. Wala yashfa'una illa liman irtaba, ba za su ceci kowa sai wanda Allah ya yarda a cece shi. To dan haka babu wanda Allah zai yarda a cece shi a ranar kiyama sai mai tauhidi. Duk wanda ya mutu a matsayin yana mai hada bautar Allah da wani, to wannan Allah ya haramta masa ceton masu ceto a ranar kiyama. Kamar yadda hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa, likulli nabiyyin da'awatun mustajaba, fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata, wa inni ikhtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Manzo Allah yace, duk wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya turo yana da addu'a karbabba wanda Allah ya masa garanti yayi addu'ar amsa masa. Kowane annabi Allah sai da ya masa garanti kin addu'a daya daya yayi a amsa masa. Manzo Allah yace, fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata, kowane annabi yayi gaggawa yayi addu'ar an amsa masa. Manzo Allah yace, wa inni ikhtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama, yace ni nayi kokarin koye addu'ata saboda ceton al'ummata a ranar kiyama. Wannan yana nuna mana irin tsabar su da kauna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mu'mini, irin yanda yake tausaya mana. Addu'ar sa sai kokarin koyeta ba dan komai ba, dan ceton al'ummarsa a ranar kiyama. manzon Allah yace fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a, yace in Allah ya so ceto na zai hada dukkan wanda ya mutu daga cikin al'ummata, matukar baya hada bautar Allah da wani. Sharadi shine rashin mutuwa akan shirka, duk wanda ya mutu baya shirka, komin girman zunubin shi kaddara cewa ya gama rayuwarsa a kullun sai ya kashe rai dubu, sai ya yi sata su dubu, sai ya yi zina su dubu, sai ya yi kwace su dubu. In dai ya mutu a matsayin mai imani da Allah da ranar kiyama, ya mutu baya shirka, to koda Allah ya azabtar da shi duk jimawar shi a wuta, a ƙarshe Allah zai fitar da shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka aiki na zunubi in dai ba shirka bane, to baya haramta ma mumini shiga aljanna. Koda shekara miliyar mutum yayi a wuta, to a ƙarshe zai koma aljanna. Shine yace fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. To dan haka can Allah yake cewa wala yarda li ibadihi al-kufr, ubangiji ta'ala baya yarda da kafirci gaba da bayansa. Kenan dan haka sharadin shi wanda za a ce ta sai wanda Allah ya yarda da shi, ya amince masa. Akwai aya a cikin suratu Baha wadda ta kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu, ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala, yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ubangiji ta'ala yake cewa yinin alkiyama yini ne wanda ceton masu ceto baya amfanar kowa, illa man adhina lahu ar-rahman, sai dai ga wanda Allah ya bashi izinin yayi ceton, in yayi ceto sannan ceton shi zai yi amfani. Wa radiya lahu qawla, kuma shi wanda za a ceton sai wanda Allah ya yarda da shi ga fadarsa. Allah ko ba zai yarda da wata fada sai fada wadda take ta tauhidi. Sannan haka in ka koma cikin suratul najm, ubangiji ta'ala na fada wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ubangiji ta'ala yace duk mala'ikun da suke cikin sammai bakwai, la tughni shafa'atuhum shay'an, cetan su baya amfanar da komai, illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha, sai bayan Allah ya bada izini ga wanda yake so domin yayi cetan, wa yarda, kuma shi wanda za a cetan sai Allah ya yarda da shi. Don haka duk bayani ya gabata dai akan wannan mas'ala a takaice, kuma mun yi bayani game da nau'ika na ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai ceton da yake banta da shi, akwai ceton da sauran annabawa da mu'minai da mala'iku sukan yi tarayya da shi, akwai ash-shafa'atul uzma, babban ceto wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi a ranar kiyama, wanda zai nemi kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke hukunci kowa ya san makomarsa, wanda bayani ya gabata akan haka. Shine ake kira da ash-shafa'atul uzma, wanda Allah ya masa alkawali, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sannan ceto na biyu, akwai ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi game da wasu jama'a, wanda a ranar kiyama idan aka auna ayyukansu lada da zunubi za a samu sun yi daidai, ba wanda ya rinjayi wani. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nema musu alfarma a wajen Ubangiji subhanahu wataala a shigar da su aljanna. Nau'i na uku, akwai ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi game da wasu jama'a waɗanda sun cancanci a tura su wuta, manzon Allah sai ya nema musu alfarma kada a shigar da su a kai su aljanna. Nau'i na hudu, akwai ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi game da ɗaukaka matsayi na 'yan aljanna a aljanna, domin ita aljanna kowa gwalgwadon aikinsa ne, nan ne Allah zai aje shi. To wani za a aje shi a mataki na farko, wani a mataki na biyu, wani a na uku, domin ita aljanna daraja 100 ce, hawan hawa su 100 ne. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto a gidan aljanna, wasu suna matsayi wanda yake ƙasa a ɗaukaka darajarsu. Sannan nau'i na biyar, akwai ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi, ko kuma mu ce ya riga ya yi ma, na mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su. Ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi na cikin musnad na al-Imam a wannan hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad amma ya inganta shi a cikin littafin sa silsila as-sahiha na cewa 70 su 70 Ubangiji ta'ala zai shigar da su aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukan su ba tare da an azabtar da su fatan mu Allah ya shigar da su mu a cikin su sannan akwai nau'i na 6 wanda wannan shi yake fanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cetan da yema amminsa Abu Talib game da saukaka masa azaba wanda da Abu Talib yana tsaki-tsakin wuta Ubangiji ta'ala da cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi alfarma a wajen Ubangijinsa aka fito da shi wani balbali na wuta aka dora masa garoshi biyu na wuta a kasan dugadugansa Manzon Allah ya ce kwakwalluwarsa tana tafalfasa saboda zafin waɗannan garoshi guda biyu a iya tunaninsa da kudirinsa a ƴan wuta gaba ɗaya babu wani wanda yake da azaba sama da tashi Manzon Allah ya ce rantsuwa nake muku da Allah wallahi shine koma bayan ƴan wuta ga azaba cetan kafiri a saukaka masa azaba yake banta da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya faɗa fa ma tanfa uhum shafa'atu shafi'i cetan masu ceto baya amfanar kafirai haka can yake cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqba alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kullu kafur wadanda suka kafirce ma ubangijin su suka mutu akan kafirci ubangiji ta'ala yace lahum naru jahannam sun cancanci shiga wutar jahannama a ranar kiyama in sun shiga la yuqba alaihim fayamutu ba za a hukunta musu mutuwa balantana su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ubangiji ta'ala yace kuma ba a saukaka musu azabar wuta kadhalika najzi kullu kafur kamar yanda muka sakauta musu dukkan wani mai matukar kafirci haka muke sakauta masa sannan nau'i wanda yake na 7 shine cetan ƴan aljanna a ba su izinin shiga aljanna wanda bayani ya gabata bayan an ketar siradi akwai wata gada ta musamman nan za a tsayar da bayi sai an yi kisasi duk wani mai haƙƙi sai an fitar masa da haƙƙinsa kuma duk abin da yake cikin zukatan muminai na rashin zuttuwa da gunewa gaba ɗaya sai an cire shi kamar yadda Allah yake faɗa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili to dan haka in an gama wannan kisasi ƴan aljanna za su zo kofar aljanna Hausawa suka ce sun yi cirakai kowa ya rasa ina za a dosa kowa ya yi tsaye a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiga gaba ya kwankwasa kofar aljanna mai gadin gidan aljanna sai ya ce kai ko wane ne manzon Allah ya ce sai in ce da shi ni ne Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam sai ya ce daman da kai aka bani izinin cewa kada na sake na buɗa ma wani gabanin shigarka kaga wannan ceto ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da shigar ba da izini ga ƴan aljanna domin su shiga aljanna wanda hadisin na cikin sahihu muslim yake cewa ati babal jannati yawmal qiyamati fa astafti fa yaqulu lakhazin man ant fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak nau'i wanda yake na 8 shine ceto game da ma'abuta manya-manyan zunubai daga cikin al'ummarsa waɗanda an riga an tura su wuta wannan ceto bai kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mine za su yi wannan ceto mala'iku za su yi wannan ceto waɗanda suka zo da manyan laifuka an tura su wuta sun kone kurmus kaman gawayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su a fito da su a kai su aljanna sannan mu'mine za su cece su mala'iku za su cece su a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala da kanshi zai sanya a fito da su a kai su aljanna za mu tashi gaba ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa asnafu ma tadammanathu ad-daru al-akhiratu min al-hisabi was-sawabi wal-iqabi wal-jannati wan-nar وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم min zaka ma yashfi wa yakfi faman ibtagahu wajada. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wa asnafu ma tadammanat hudarul akhirah. Malam yace dangogin abinda gida na karshe ita ce lahira, abinda ta kunsa min alhisabi, wato na lissafa ayyukan bayi, wanda bayani ya gabata kowa sai Allah ya masa lissafi game da ayyukan da ya aikata. Shi mumini yakan samu sauki a wajen hisabi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Shi mumini akan sauƙaƙa masa a wajen hisabi, ba a masa kididdiga a ce komai sai an bi shi dalla dalla ɗaya bayan ɗaya, sama-sama ake masa lissafi kawai. Wanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, farkon abin da za a lissafa ma bawa daga cikin ayyukansa a ranar kiyama ita ce sallah. Manzon Allah ya ce in an samu sallah ta cika sauran ayyuka ba a bincikawa, sai a bar shi ya wuce. An gane ku? Kenan, wannan na nuna mana mumini hisabin da ake masa hisabi ne wanda yake sama-sama. To amma shi kafiri da munafiki da mushriki shi ko kididdiga ake masa, dukkan abin da ya aikata a rayuwarsa gaba daya sai an kididdige a tabbatar masa laifinsa ne, ya tabbata laifinsa, sannan kuma a ƙarshe tunda ba shi da abin da za a dora akan su kedi sai a tura shi wuta, kamar yadda bayani ya gabata. Shine malam yace wa asnafu ma tadammanat hudarul akhirah. Lafazin asnaf jami'i ne na sinif. Idan aka ce sinif a Hausa shine ake kira dangin abu, ko kuma ka ce nau'i kenan. An gane ku? Sai yace wa asnafu ma tadammanat hudarul akhirah, dangogin abubuwan da gida na karshe ita ce lahira ta kunsa. Shine malam yace min alhisabi, na lissafa ayyukan bayi, wa thawabi wato da sakamakon lada, wa iqabi wato da ukuba, wal jannati wan nar wato da aljanna da wuta. Wannan wasu abubuwa ne wanda malam bibiyo ba da bayani akan su daki daki, amma dai ya dan yi ishara ana. Farko dai akwai hisabi, sannan kuma akwai athawab. Idan aka ce athawab shine sa kauta lada ga wanda ya kyautata aiki, idan ka zo da kyakkyawan aiki to sakamakon ka zai zamanto kyakkyawa. Al-iqab wato ita ce hukuba kenan, duk wanda ya zo da mummunan aiki sakamakonsa shine muguntawa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Sakamakon kyautatawa bai zamanto wafaci kyautatawa kwatankwacinsa. Haka kuma ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, sakamakon muguntawa muguntawa wadda take tamkarta. To don haka yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tare da cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na halittu da umarni da hani nashi, akwai hikima a ƙarƙashin haka. Don haka malamai suka ce ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ce ya halicci bayansa a zo a gama wannan rayuwa ta duniya, a wayi gari kiyama babu bambanci tsakankanin mumini da kafiri. Wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka duk wanda ya kyautata a nan duniya tsakanin shi da Ubangijinsa, to sakamakonsa kyautatawa a gobe kiyama, kamar yadda yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya aikata aiki kyakkyawa, an gane ko kyakkyawan aiki shine wanda aka yi shi dan Allah, kuma aka yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace man amila salihan, duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai, min zakarin aw unsa, namiji ko mace, wa huwa mu'min, alhali yana mai imani da Allah, yana mai imani da manzanninsa, Ubangiji ta'ala yace farko falanuhu yannahu hayatan tayyiba, mun dauki alƙawarin rayar da shi rayuwa wanda take daddada tun daga duniya Ubangiji subhanahu wata'ala zai fara sakauta masa. Sannan yace kuma in kiyama tayi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, lalle ne zamu sakauta musu ladan su da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa. An gane ku? Dan haka Ubangiji ta'ala yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, duk wanda ya aikata aiki na alkhairi daidai da nauyin jinkiya shi, Ubangiji ta'ala yace zai ga sakamakonsa a ranar kiyama. Dan haka yace innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kamar yadda can yace innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sannan sai yace wal iqab, wato da hukuba. Hukuba na kasancewa akan wanda ya kangare ma Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, yanda ya kafirce ma Ubangiji a rayuwarsa ta duniya, ya ki masa da'a, to haka zai haɗu da sakamako mai dacewa a gobe kiyama, shine Allah ya azabtar da shi. Kamar yanda yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna, duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Liyajziyal ladina asa'u bima amilu, dan Allah ya sakauta ma waɗanda suka mugunta ayyuka. An gane ku? Ya sakauta musu bima amilu, a sababin abin da suka aikata na miyagun ayyuka, Ubangiji ta'ala ya sakauta musu da sakamako wanda yake mai dacewa. Sai yace wayajziyal ladina ahsanu bil husna, waɗanda ku suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu suka yi masa da'a, Ubangiji ta'ala ya sakauta musu da alhusna, ita ce aljanna. Shine sai malam yace an gane ku kenan, wannan a tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka maganar cewa a zo a gama rayuwa ta duniya kuma a wayi gari kiyama da mumini da kafiri su zamanto daya, wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya ci karo da adalcinsa. Kuma abu ne tabbatacce a hankalci duk wanda yake kyautatawa tsakanin shi da Ubangijin shi tun daga nan duniya, zaka ga rayuwar shi ta bambanta da sauran jama'a, duk wanda yake da'a da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan haka a kiyama kuma shi yake da rayuwa wadda take daddada. Dan haka can Allah yake cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujja. Ubangiji ta'ala yake cewa yanzu shin zai dace a ce waɗanda suka yi imani da mu suka aikata ayyuka na ƙwarai, mu maida su su zamanto kamar waɗanda suka yaɗa ɓarna abin ƙasa, a ce a waye gari kiyama yanda maɓannata makomar su wuta, a ce mu'minai ma haka? Am naj'alul muttaqina kal fujja, ko kuma waɗanda suka tsara dokokinmu shin ya dace mu maida su kamar malalata ya zamanto matsayinsu ɗaya? Don haka wanda ya yi da'a ga Ubangijinsa zai ji daɗi a nan duniya, kuma zai ji daɗi jin daɗi na hakika a gobe kiyama. Duk wanda ya kangare ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala farko a duniya zai haɗu da rayuwa wadda take kuntatatta, kuma kunci wanda yake na hakika zai iske shi a gobe kiyama. Waliyazu billah. Shi ne malam sai ya ce wal jannati wan nar, ya ce da bayani game da aljanna da wuta. Idan aka ce aljanna suna ne wanda yake na wani gida na musamman wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tana dama bayan samuminai, wanda kalima ta aljanna malamai suka ce duk kalimar da zaka same ta a larabci in dai akwai jimun da nun a cikinta, to tana fa'idantar da koyewa, ma'ana abu ne wanda yake koyayye wanda ido baya gano shi. Duk kalima ta larabci in dai zaka samu jimun da nun a cikinta, to abinda take fa'idantarwa na ma'ana shine koyewa. Don haka a larabci da in yana cikin cikin mahaifiyarsa janin ake ce masa, saboda ido baya hango shi. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, don haka aljani ba a kiraye shi ba aljani sai domin idanunmu ba sa ganin shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taraunahu, dan haka garkuwa da mayaki yake kare gangan jikin shi game da makamin abokin gaba ake kiranta junna, saboda idan ya kare gangan jikin shi shi baya ganin inda zai soka a jikin shi. To dan haka ita aljanna ba a kiraye ta ba aljanna sai domin abu ce wanda take koyayya, idaniya ba ta hangota, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala da kansa yake fada, a'adattu li ibadil mu'minina ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ubangiji ta'ala yake cewa na tanada ma bayina mu'minai abinda wata idaniya bata taba gani ba, abinda wata kunne bata taba jin labarinsa ba, abinda kuma tunaninsa bai taba darsuwa a zuciyar wani bawa, ita ce aljanna. Sai yace in shi'itum fatrahu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu. To dan haka malamai suka arrafa aljanna suka ce hiya darus thawabi liman ata'a Allah wa rasula. In aka ce aljanna gida ne wanda yake na sakamako ga duk wanda ya bi Allah ya bi manzansa, ba wanda zai dace da aljanna a gobe kiyama sai wanda ya bi Allah ya bi manzansa, duk wanda ya bi wani ba Allah ba ba manzansa ba to ba zai dace da aljanna a gobe kiyama makomar sautacci. Dan haka can Ubangiji ta'ala yake fada tilka hududullah wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha zalika wa zalika al-fawzul 'azim. Ubangiji ta'ala yace duk wanda yayi da'a ga ubangijinsa yayi da'a ga manzansa to Ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna wanda kuramu ke gudana karkashin itacen ta da binayenta, kuma idan ya shiga zai dawwama a cikin ta. Shiga aljanna shine rabo wanda yake mai girma a gobe kiyama. Kaga wannan aya mai take tabbatarwa ashe ba wanda zai dace da aljanna sai wanda yayi da'a ga Allah yayi da'a ga manzansa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu adhaban alima. Shine malamai suka ce darus thawabi liman ata'a Allah wa rasula, gida ne na sakamakon lada amma ga wanda yayi da'a ga Ubangijinsa yayi da'a ga manzansa. Ita wannan aljanna Ubangiji ta'ala a cikin Alkur'ani ya tabbatar mana mahallinta tana saman bakwai. Aljanna a saman bakwai take, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda ha jannatul ma'awa ash-shahid inda ha jannatul ma'awa. Ubangiji ta'ala yake cewa tabbas Jibrilu alayhi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi akan sifar yanda Allah ya halicce shi wani karo na daban bayan daman ya ganshi karo na farko a kogon Hira a cikin sararin samaniya ya baje fukafukansa 600. Manzo Allah ya ce kowane fiffike daya ya kai matsayin ya tushe mahudar rana da mafadarta gaba daya. Manzo Allah ya ganshi a wannan yanayi, manzon Allah ya fadi yana sumamme ya dawo gida yake cewa Khadija matarsa Allah ya kara mata yadda cewa kulillibini wanda bayani ya gabata. Karo na biyu manzon Allah ya ga Jibrilu alaihi salam a gindin magaryar tukewa a daren da aka yi miraji da shi aka tafi saman bakwai da shi, shine Allah ya ce wala qadra ahu nazlatan ukhra, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibrilu akan yanda Allah ya halicce shi na sifa inda sidratul muntaha, wato a nan wurin magaryar tukewa inda ha jannatul ma'awa, a wurin wannan magarya Ubangiji ta'ala ya ce ke akwai aljannar makoma. Wannan aya ita ce take tabbatar da cewa aljanna a saman bakwai take, sannan kuma ita aljanna tana da kofa takwas kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Manzon Allah yake cewa inna yake cewa inna min abwabil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imu aw kama qala. Manzon Allah yace lalle daga cikin kofofin aljanna, manzon Allah yace akwai wata kofa wadda ake kiranta ar-rayyan. Farkon hadisin yana cewa lil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imu. Manzon Allah yace aljanna tana da kofa takwas, akwai wata kofa daga cikin kofofin wanda ake kiranta ar-rayyan manzon Allah yace ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa sai masu azumi a ranar kiyama su kadai Allah ya kebance ma wannan kofa saboda karrama su duk ibadar da zaka je da ita ko ka cancanta ka shiga aljanna in dai baka je da ibada ta azumi to ba zaka fita wannan kofa ba sai dai ka nemi wata kofa ta daban ka wuce haka hadisin Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa duk wanda yayi arwalla ya kyautata arwalla manzon Allah yace a karshen arwallar sa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah yace futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha aw kama qala manzon Allah yace duk wanda a karshen arwalla sa yayi arwalla ya kyautata arwalla da ya gama arwalla yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzo Allah yace za a buda masa kofofin aljanna guda 8 sai ya zaba ya dirje sannan zai wuce ya shiga aljanna dan haka ba maganar daga yatsa sama ko daga dibi sama wannan bai zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ita ce aka sunnanta mana sannan kuma ita aljanna matsayi 100 ce ma'ana mataki mataki 100 ce an gane kuma zalla sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ubangiji ta'ala ya tanadi daraja 100 a aljanna ga bayin sa waɗanda suke masu jihadi masu sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin daukaka addinin Allah manzon Allah sai yake cewa ma baina daraja wallati taliha kama baina samai wal ard au kama qala daga wata daraja zuwa wadda ke biyar ta manzon Allah yace kaman tazarar da take tsakankanin sama da ƙasa idan aka aje ka a daraja ta farko wani aka aje shi a daraja ta biyu kafin ka kai inda yake sai kai tafiyar da ta kai daga ƙasa zuwa sama ta farko to shine anan kenan malam yace wal jannati da bayani game da aljanna sai yace wan nari yace da bayani game da wuta wanda ita wuta gida ne wanda yake na hukuba kamar yanda malamai suke cewa hiya darul iqabil abadiyyi lil kafirina wal mushrikina wal munafiqina wal man sha Allah min usatil muwahhidina bi qadri dhunubihim thumma ma'aluhum ila al janna gida ne wanda yake na hukuba hukuba ta dindindin wanda ba ta yankewa har abadan abada wanda Allah ya tanado ta ga kafirai da mushrikai da munafikai amma annifaku li itikadi munafirci wanda yake babba munafirci wanda yake na zuciya mutumin da ya faɗi la ilaha illallah akan halshen sa amma bai kudirce ma'anar ta a zuciya bai yadda da ita da zuciyarsa sannan sai yace da wanda Allah ya so daga cikin masu sako na mu'minai su ma za a shigar da su wuta amma gulgudan zunubin su sannan a ƙarshe kuma a fitar da su a kai su aljanna to ita ma gida ne wanda yake na musamman duk wanda ya mugunta a nan duniya sakamakon shi wuta a ranar kiyama sai dai idan rangwamen Allah ya cin masa kuma ita wannan wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa ta saba da wutar mu ta duniya wanda muka sani manzon Allah yake cewa narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam manzon Allah yace wutar ku ta duniya yanki ne daga cikin yanki 70 na wutar lahira zafin wutar duniya sai ka dinka shi su 70 zai baka gurgudun wuta wadda take ta jahannama wallahi ya zibillah kuma ita wuta kamar yanda hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a karkashin ƙasa ta 7 take an gane ko a karkashin ƙasan 7 take kamar yanda ita aljanna a saman 7 take kuma ita wuta tana da kofa 7 sabani ita aljanna kofa 8 gare ta ita wuta Allah ya bayyana mana adadin kofofin ta a cikin suratul hijr ubangiji ta'ala yake cewa laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsu shine kenan anan malam yace dangogin abinda gidan lahira ya kunsa minal hisabi na hisabi was sawabi da sakamakon lada wal iqabi wato da azaba wal jannati da bayani game da aljanna wan nari da wuta malam yace wa tafasilu zalika mazkuratun fil kutubil munazzalati minas samai bayani daki daki game da abubu abinda ya shafi waɗannan abubuwa da aka zanu kenan hisabi da sakamakon lada da ukuba da aljanna da wuta shine malam yace wa tafasilu zalika bayani daki daki game da waɗannan abubuwa malam yace mazkuratun yace tuntuna an ambata su fi kutubil munazzalati minas sama a cikin littattafan da aka saukar da su daga sama wal athari min al-ilm al-ma'thur an al-anbiya'i alayhi musallam wato da hadisi na ilimin da aka ciro daga annabawan Allah amincin Allah ya tabbata akan su annabawan Allah gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wata'ala a cikin littattafan da ya ba su ubangiji ta'ala ya musu bayani game da aljanna da wuta da hisabi da sakamako da hukuma an gane ku wanda gaya annabi Adam alaihi salam wanda shine farkon annabawa ubangiji ta'ala ya saukar da shi aljanna gidan aljanna Allah ya aje shi da shi da matar shi Hawwa a ƙarshe da yaudara ta Iblis ya zame musu sababin fita daga aljanna ubangiji ta'ala ya ce musu ku sauko an gane ku daga aljanna ta ba'dukum li ba'din adu ku sauka daga aljanna ta ubangiji ta'ala ya ce junanku makiya ne ga juna sai ya ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi na gare ku matabbata a ban kasa da jin dadi har zuwa lokacin kenan mutuwar ku kenan kaga rayuwar duniya ba a zo ba dindindin kenan rayuwa ce tana da karshe ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa fiha tahayuna qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun a wannan doran kasa ubangiji ta'ala ya ce za ku ci gaba da rayuwa kuma a doran kasa ne za ku mutu Allah ya karbi rayuwar ku wa minha tukhrajuna kuma daga wannan kasa ne za a fito da ku a ranar kiyama kuna rayayyu kaga wannan aya mi take bayani annabi Adam alaihi salam ne tuntuni ubangiji ta'ala ya labarta masa cewa bayan rayuwa ta duniya akwai rayuwa ta musamman ta hakika ita ce alkiyama har aka zo ga kanshi Iblis da ya nemi cewa Allah ya saurara masa zuwa yinin alkiyama ubangiji ta'ala ya ce masa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum jika kana daga cikin waɗanda za a jinkirta musu mutuwa zuwa wani lokaci wanda yake sananne shine kenan yinin alkiyama lokacin da za a yi musa sannan haka yin kadau annabi Nuhu alaihi salam me Allah yake faɗa mana a cikin suratu Nuhu annabi Nuhu yake faɗa ga jama'arsa wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja yake ce musu wallahu ambatakum minal ardi nabata ubangiji ta'ala shine ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa ma'ana shine ya halicce ku daga ƙasa da halittar da yema mahaifinku na farko annabi Adam sai ya ce thumma yu'idukum fiha sannan in kun mutu ubangiji ta'ala shine zai maida ku cikin ƙasa ayi rami abin ne ku wayu kurijukum ikraja sannan kuma ubangiji ta'ala shine zai fito da ku daga cikin ƙasa fitowa idan yinin alkiyama yayi kaga wannan shi ma annabi Nuhu alaihi salam ubangiji ta'ala ya labarta masa cewa bayan rayuwa ta duniya akwai rayuwa ta hakika wanda za a sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa shine yinin alkiyama haka idan ka dauki annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin yace ubangijin da nake kiran ku zuwa kadai tashi a cikin ibada shine ubangijin da nake kudan ya gafarta mun kurakuraina ayini na sakamako shine yinin alkiyama don haka a cikin suratu Ibrahim addu'a yake rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta mun ya Allah ka gafarta ma mahaifana ya Allah ka gafarta ma mu'minai a yinin da hisabi ke tabbata shine yinin alkiyama to haka idan ka dauka annabi Musa alaihi salam ya Allah yake fada a cikin suratu Taha inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a Allah yake fada ma annabi Musa inna sa'ata atiyatun ubangiji ta'ala yace lalle alkiyama mai zuwa ce akadu ukhfiha ubangiji ta'ala yace na kusa na koye ma kaina ita wannan saboda tsananin koyuwa ne larabawa salo ne wanda yake na magana sai su ce wannan labari ni kaina na kusa na koye ma kaina shi ba ma kai ba tufa to ubangiji ta'ala yace akadu ukhfiha na kusa na koye ma kaina sanin alkiyama litujza kullu nafsin bima tas'a, na tanadi alkiyama dan a sakauta ma kowace rai da sakamakon abin da ta aikata a rayuwarta ta duniya. Haka in ka koma mumini daga cikin mutanen Fir'auna wanda yayi imani da annabi Musa alaihi salam, wanda Allah ya kissanta mana a can cikin suratu Ghafir, yake fada ga mutanansa, yake cewa ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanad yawmat tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yace ya ku jama'a ta, lalle ni ina jiye muku tsoron wato rana wadda yini wanda yake na kiran juna shine yinin alkiyama, rana wadda take ta kira kamar yadda Allah yace fata walla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur. Shine yace wa ya qaumi ya ku jama'a ta, inni akhafu alaykum yawmat tanad, lalle ni ina ji muku tsoron yini wanda yake na kiran juna shine yinin alkiyama. Sai yace yawma tuwalluna mudbirina, yini ne wanda za ku juya baya kuna masu bada baya, malakum minallahi min asi, kuma babu wani wanda ya isa ya ba ku tsaro da kariya game da azabar Allah. Ya ci gaba da ce musu a can, ya qaumi inna ma hazihi alhayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar man amila salihan min dhakarin man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab. Shine yace ya qaumi, yace ya ku jama'ata, inna ma hazihi alhayatud dunya mata, kusan da cewa wannan rayuwa ta duniya dan jin dadi ne wanda yake kankanne, ka mutu ka bar shi ko kuma ya kare ya barka. Sai yace wa innal akhirata hiya darul qarar, lalle gidan lahira shine gida wanda yake na tabbata, duk wanda yaje ba maganar dawowa, kuma rayuwa ce ta dindindin wanda kuma ba maganar mutuwa. Sai yace man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, duk wanda ya aikata mummunan aiki a wannan yini ba za a sakauta masa face gwargwadon abin da ya aikata, irin abin da ya aikata shine zai girba. Sai yace wa man amila salihan min dhakarin aw unsa, duk wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ko mace wa huwa mu'min, halin yana mai imani da Allah da manzanninsa, fa ulaika yadkhuluna aljanna, wadannan sune za su shiga aljanna a ranar kiyama, yurzaquna fiha bighairi hisab, kuma za a azurta su ba tare da lissafi ba, duk abin da suke bukata za a zo musu da shi. To shine anan mallan shine sai yake ce mana kenan wa tafasilu zalika, yace bayani daki daki game da al'amarin lahira, yace mazkuratun abun ambatawa ne fil kutubil munazzala, a cikin littattafai waɗanda aka saukar, minas sama'i daga sama. Allah ya ba mu labarin littattafan da aka saukar daga sama, akwai at-taura, akwai injila, akwai zabur ta annabi Dawud, sannan akwai al-qur'ani, kuma ya ba mu labarin cewa duk wani annabi an bashi littafi, kenan mun yi imani da adadin da littattafan da Allah ya ba annabawa gaba da wanda Allah ya ambata mana sunayensu, mun yi imani da cewa littattafai ne wanda Allah ya saukar, irin su suhufu Ibrahim da suhufu Musa. Sannan sai yace wal athari min al ilmi al ma'suri an al anbiya'i alayhi musallam, wato da hadisai na ilimi wanda aka ciro daga annabawan Allah, amincin Allah ya tabbata akan su. Malan sai yace wa fi al ilmi al mawruthi an Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, malan yace a cikin ilimin da aka gada daga fiyayyen halitta manzon rahama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min zaka game da bada labari game da yinin alkiyama da duk abin da ta kunsa, malan yace ma ya shifi, akwai abin da yake warkar da kishirwa, duk wanda ya koma alkur'ani da sunna zai samu labari mai gamsarwa game da al'amarin da zai wakana nan gaba yinin alkiyama. Shine yace ma ya shifi, akwai abin da ke warkaswa, domin alkur'ani da sunna waraka ne, waraka ne game da cututtuka waɗanda suke a ma'anance da cututtuka waɗanda suke alhissiya, don haka alkur'ani da sunna su ne maganin dukkan wata rashin lafiya ta zuciya, kuma su ne maganin dukkan wata rashin lafiya ta gangan jiki, su ne maganin dukkan wata rashin lafiya ta nan duniya ko kuma ta gobe kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الشَّاهِدُ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ الْقُرْآنُ وَرَكَانِي غَمَدَ أَبِنْدَ كِي چِكِنْ زُكَاتَنْ بَايِي kuma haka yace wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shine malam yace wa fil ilmi al-mawrusi, a cikin ilimi wanda aka gada an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min zaka game da al'amari wanda yake na lahira da abinda ta kunsa, malam yace ma ya shifi akwai abinda zai warkar da kishirwa. In ka koma al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun isa su baka labarin duk abinda zai wakana a yinin alkiyama. Malam yace wa yakfi, kuma akwai abinda zai wadatar da mutum, ba a buƙatar sai ka koma cikin wasu Isra'iliyat, wasu maganganu can daban, al-Qur'ani da sunna kadai sun wadatar da mumini game da bashi labarin abinda zai zo nan gaba. Dan haka Ubangiji Ta'ala yake faɗa, awalam yakfihim anna anzalna ilayka alkitaba yutla alayhim, shin yanzu bai wadace su ba cewa mu ne muka saukar maka da littafi wanda ana karanta musu? Nan ahlul kitabi ne Ubangiji Ta'ala yake musu rarauka, ai ya ishe su hujja cewa gaya mun saukar maka da littafi, kuma gaya ana karanta musu littafi, sun tabbata wannan littafi gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda ya turo annabi Musa da At-Taura. Dan haka mumini dole ya wadatu da Al-Qur'ani da Sunna, duk wanda bai wadatu da Al-Qur'ani da Sunna to babu abin da zai wadatar da shi. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya ga wata takadda ta At-Taura a hannun Umar, Umar yana karantawa, manzon Allah sai yi fushi, manzon Allah yake cewa a mutahawwi kuna ibn al-Khabbab, yace yanzu ya kai Umar dan Khabbab fada fada za ku ringa yi kuna wawure wawure ku dauko can. Manzon Allah yace masa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, yace wallahi rantsuwa nake maka da Allah kaddara cewa yau annabi Musa yana raye. Manzon Allah yace ma wasi'ahu illa tibai, ba yanda za a yi, dole ya ajiye a taurin shi shi ma ya zama da kiyaye bi. Kaga anan takarda ce ta At-Taura, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a hannun Umar yana karantawa, manzon Allah ya fusata yake gaya masa wannan magana, yace a mutahawwi kuna ibn al-Khabba, yace yanzu fada fada za ku ringa yi kuna wawura wawura ku dauko can ku dauko can. Manzon Allah yace masa rantsuwa nake maka da Allah law kana Musa hayya, da a ce annabi Musa yau yana raye. Manzon Allah yace ma wasi'ahu illa tibai, ba yanda zai yi dole ya bi. Dan haka shi kanshi Umar Allah ya kara masa yadda, kamar yanda aka rawaito wani mutum daga cikin kabila ta Qais, Umar ya ga ya rubuta wani littafi wanda yake na Daniel, Umar ya yi kushi sai ya umarnin cewa maza a shafi wannan takarda. Umar yake ce masa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba hatta akamalallahu lahu ad-dina, sai da Allah ya cika wannan addini wanda ya turo shi da shi. Kamar yanda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Umar ya ce masa fala khaira illa dalla al-ummata alayhi, yace babu wani alkhairi ko mun kankantar sa face manzon Allah sai da ya nuna ma al-ummarsa. Wala sharra illa hadharaha anhu, yace babu wani sharri da mugunta ko mun kankantar sa face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya tsawatar da al-ummarsa. Hadisi ne na cikin sahihu Muslim. Manzon Allah yake cewa babu wani abu wanda zai kusantar da ku da Ubangijin ku face sai da na nuna muku, babu wani abu wanda zai nisanta ku da Ubangijin ku face sai da na tsawatar da ku. Dan haka a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma sahabbai, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha ka nahariha la yaziqu anha illa halik. Manzon Allah yace na bar ku akan gwadabi wanda yake farikal, ma'ana akan wata hanya wadda take farakal, layluha ka nahariha, yace daren wannan hanya kamar yinin ta yake, babu bambanci, hanya ce wadda take sak babu karkata a cikin ta. Manzon Allah yace la yazigu anha illa hali, ba wanda yake karkace ma wannan tafarki ya kama wata hanya illa halik, sai wanda yake hallakekke. Duk wanda kaga ya saki layin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi, wanda Allah ya shar'anta mana cewa mu bi shine Al-Qur'ani da Sunna, to sai wanda yake hallakekke. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan haka a hadisi sahihi riwaya ta Abdullahi dan Abbas, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Manzon Allah yace na bar muku wasu al'amura guda biyu matukar za ku yi riko da su. Manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba, yace shine alqur'ani da sunnata. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, duk wanda ya riko da ubangijin sa to tabbas an shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici. Riko da ubangiji subhanahu wa ta'ala shine riko da littafin da ya turo manzon sa alqur'ani, sannan da sunnata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shine kinan anan mallan yace wa fil ilmi al-mawruthi, a cikin ilimi wanda aka gada, suwa suka gaji ilimin su ne malamai. An Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, min zaka, game da bayani na abin da lahira ta kunsa, ma ya shafi akwai abin da zai warkar da kishirwa. An gane ko ya baka bayani, bayani wanda yake gamsasshe alqur'ani da sunna, wa yakfi kuma abin da yake wadatarwa ba sai ka ringa fada-fada ba. Malam yace fa mani mata gahu, duk wanda ya neme shi wajadahu zai same shi. Kenan ta ina zaka samu ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gadar, shine sai ka koma alqur'ani da sunna. Na insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.